Bisa ga wani rahoto da jaridar Daily Trust ta ruwaito ya bayyana cewar kwamitin kula da cutar coronavirus wato COVID-19 ya karbi wani koke akan wasu jama'a da suka dawo daga jihohi daban-daban na Najeriya inda yanzu haka yake bibiyar mutane akalla 170 jama'a jihar Sokoto dai sun shiga cikin shakku akan wannan lamarin
sana Alhaji Abubakar ne ranan bakan sa da adan da ya bayyana cewa yau Sokoto ana hasashen mawai mutane 170 ana zargin suna dauke da wannan cuta. To idan a jaka mata haka akwai kalubale kuma akwai banzo. Lalle suna da wahala a ce an bi mutum 170 an rasa wanda ya kamu da wannan cuta.
Sunana Nasiru Aliyu sarkin Fulanin Sokoto ta Kudu. Mun shiga cikin wani daddar da fargaba domin har yanzu kamar mutanen mu ma basu yadda da akwai wannan cuta din ba. Ina da tabbacin yadda nika ganin kullun ina ganin motoci suna dauko mutane daga Lagos daga Abia daga Kaduna daga Kano duk suna shigowa Sokoto.
Shugaban kwamitin COVID-19 a jihar Sokoto kuma kwamishinan lafiya na jihar Alhaji Muhammadu Al-Innami wanda tun a farko shine ya bayyana wannan adadin na mutane 170 da ake bibiya domin ci gaba da binciken su akan yiwuwar kamuwa da cutar nan ta COVID-19 da ta galibi duniya a wata zantawa da nayi da shi yace
mutum 170 kirayen da an kaini cewa su ce wannan yana da aje a duba ba wai mutane ne ba gaba ɗaya wanda aka ganin sun shigo so wa'annan rahotanni ne da an ka bayar kamar misali mutane su bugo su ce ga wani ya da daga Lagos sai mu je mu duba daban-daban na sanin tunani da sauri
zuwa yanzu kenan mutane ne kuka tantance waɗanda ba su dauki da wannan cutar bisa rahotan da kuka samu a Sokoto
yanzu wanda muka tantance wanda aka dibi jinin su aka auna mutum 18 kuma dukkan su ba su da wannan cutar
duk da yake dai gwamnatin jihar ta Sokoto ta dauki matakai na kange iyakokinta amma duk da haka ana samun rahotanni na shigowar mutane daga kasar jamhuriyar Niger a nan Sokoto kamar dai yadda wata ganau ta shaidawa muryar Amurka
sunana Nafisa Adamu Gurori kaga shi wannan symptoms na COVID-19 yana da alaka da asma so ni in akwai abin da nake mai tsoro to asibitin kwari saboda yanzu abin da ake cike mutanen Niger suna shigowa kasa to nan nika kira da gwamnati ta dauki matakan saboda yanzu ba bodoji da an kare da kafa da raƙumma suke
to ko meye mahukunta ke yi na ganin sun tunkari wannan matsalar Muhtaru Umar Magori shine shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Sokoto
to gaskiya a kowane hali ba za ku ce ba za a samu bata gari ba hakika gwamnati ya intercepting wasu wata bus dauke da mutane za su bar Sokoto Jambo da wajajen Tureta kuma jifa ana samun wanga report amma duk da haka gwamnati ta ta tsaye yan taswas wanda shugabancin commissioner lafiya su ma suna bi duk inda bodojin mu suke kamar bodan mu ta Niger ana zagayawa kuma su yan sandan kansu ana ba su training ne da za su tafiyar da wannan abu kuma ana ba su kwarin gwiwa kwarai da gaske
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Nigeria